Came in a building
ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai a gaba na ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai mafita ta amma suna hasara to Allah ne ya ban nasara yanzu aina canza kala Allah ya haska mun fitila amma suna hasara to Allah ne ya ban nasara yanzu aina canza kala Allah ya haska mun fitila
tashi gane ma tashi gane ma in gane ma za ka samu tashi gane ma tashi gane ma mene ma yana tare da samu tashi gane ma tashi gane ma in gane ma za ka samu tashi gane ma tashi gane ma mene ma yana tare da samu
no be to be pop up the gana. Make sure you know how to stack the paper. See this, Naira and $1 billion. Don't believe them when they tell you never. Naira sent you away but I'm with Jiva. Yes, I'm gonna cook in a common nipa. Put in the one that's a listen to she nipa. Would I get them with Samu Muma? Say my name as I'm with you get Nima. Kerga gaji kada ke da nema dan nema sai an saka himma abinda Allah ya ban ya kan baka kaima himman the stay man be god no fear man Mr. Chairman be the iron man no for you mind even people gonna para don't mind be good to god and be kind before them use you better wise
ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai a gaba na ni bana jiran kowa kullum tashi nake in nema arziki kawai da ibada shine kawai mutata amma suna hasara to Allah ne ya ban nasara yanzu aina canza kala Allah ya haska mun fitila amma suna hasara to Allah ne ya ban nasara yanzu aina canza kala Allah ya haska mun fitila
kai kai hasken fitila na shigo gari na zo da dila kai sarkin fitina kuma jarumin garin na kwashi duka kai wai za su kuma an zo an gwada ba me ja da ni kuma makiya su ma ga sunan duk mazan garin ba su ka da ni fa I got the cheese and the bread I got the click on the jet fly to San Tropez I got the chicks on the bed I got my city in press got cheese no lele on key no failing smoke weed my favorite low key the greatest
tashi gane ma tashi gane ma in gane ma za ka samu tashi gane ma tashi gane ma mene ma yana tare da samu tashi gane ma tashi gane ma in gane ma za ka samu tashi gane ma tashi gane ma mene ma yana tare da samu
it's that major producer on the big mega mix.